hausanin muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci wanda yayi daidai da karfe 4:30 na yammaci agogon gundumar Colombia a wannan rana ta Alhamis 8 ga watan Afrilu shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda. Da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za a ji cewar Najeriya ta shiga cikin sauran kasashen duniya masu tunkaho da ci gaban kimiyya da fasaha. Shi kuwa jagoran ‘yan adawa a jamhuriyar Nijar ya samu ‘yancin kansa na ficewa zuwa kasashen ƙetare sai ƙasar Ghana, inda ake ci gaba da yaƙi da annobar corona. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Likitoci a babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon rikicin kabilancin da aka kwashe kwanaki ana yi a yankin ya ƙaru zuwa 125, yayin da sama da mutane 200 suka jikkata. Wani likita a asibitin koyarwa na Aljanaina ya ce asibitin na fuskantar ƙarancin magunguna da kayan aikin jinyar waɗanda suka jikkata a lokacin rikicin wanda aka fara ranar Asabar ɗin da ta gabata. Dr. Ahmed Ishaq Muhammad, ɗaya daga cikin mambobin wani kwamitin likitoci na Sudan ta tsakiya a Aljanaina, ya ce likitoci da jami'an lafiya na jinyar mutum 208 a asibitin na koyarwa na Aljanaina da kuma wani asibitin sojoji da ke kusa, ciki har da marasa lafiyar da suka samu munanan raunuka a rikicin da aka yi na baya-baya. An fara faɗa ne bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka harba wasu fasinjoji uku har lahira, ciki har da direbansu, a kan hanyar Melle zuwa Aljanaina. Lamarin ya haddasa rikici tsakanin 'yan kabilar Masalit da Larabawan da ke garuruwan jihar West Darfur, abinda ya sa gwamnan jihar Abdullah Muhammad Alduma sanya dokar hana fita ta dare a babban birnin jihar. An yi zaman shari'a na farko ranar Talatar da ta gabata a kan wasu 'yan jarida uku da aka tsare a birnin Yangon ranar 27 ga watan Fabrairu a lokacin da suke hada rahotanni game da zanga-zangar juyin mulkin da aka yi a Myanmar. 'Yan jaridar da suka hada da Aung Yi Ko na kafar yada labaran Seven Day Media da Hein Paizo na kafar yada labaran Owl Media, sai kuma ɗan jarida mai zaman kansa Banyo Oh, sun gurfana a gaban wata kotun gidan yari a wani keɓaɓɓen zaman shari'a, abinda lauyar da ke kare su ta faɗawa sashen bama na muryar Amurka kenan. Lauyar Neil Arkine ta ce bata nemi a bata belinsa ba saboda a baya kotuna sun yi watsi da buƙatar beli a makamantan wannan shari'ar. Ranar 20 ga watan Afrilu ake sa ran za a yi zaman shari'ar 'yan jaridar na gaba. Mutanen uku na daga cikin 'yan jarida akalla 60 da aka kama tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki a Myanmar ranar 1 ga watan Fabrairu, a cewar lauyoyi. Wasu lokutan ba a fadawa iyalai inda 'yan uwansu suke. Lauyoyin da ke aikin sa kai suke tsayawa a wajen gidan yarin Insane da ke Yangon don taimakawa iyalai gano 'yan uwansu, ciki har da 'yan jaridar da suka ɓace a lokacin zanga-zangar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashe da yawa sun fada sabon bayanai game da amfani da rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin AstraZeneca bayan da ƙwararru a fannin lafiya na tarayyar Turai suka sanar da cewa akwai yiwuwar alaƙa tsakanin rigakafin da daskarewar jini. Burtaniya, inda aka hada rigakafin tare da haɗin gwiwar kamfanin magungunan Sweden da kuma ƙwararru a fannin kimiyya na jami'ar Oxford, sun ce za su ba 'yan ƙasa da shekara 30 zaɓin wani maganin. Masu bincike a Oxford sun kuma dakatar da gwaje-gwajen rigakafin na AstraZeneca da suka hada da ƙananan yara da matasa, yayin da ƙwararru a fannin lafiya na Burtaniya suka sake duban yadda rigakafin ke aiki. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce ƙasashen Spain da Philippines za su takaita yi wa ƴan sama da shekara 60 rigakafin yayin da jaridar Washington Post ta ce kasar Italia ta fada makamantan waɗannan bayanan akan rigakafin cibiyar magungunan kasashen turai ta fada a jiya Laraba cewa ya kamata a sanya daskarewar jini a jerin abubuwan da mutum ka iya fuskanta bayan amfani da rigakafin na AstraZeneca amma sun ci gaba da jaddada cewa muhimmancin sa ya wuce hadarin da ke tattare da rigakafin
labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ana birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na farko Najeriya ta ƙara yunkuri dangane ɗan kasar sun tafi daidai da zamani da kuma rage dogaro kacokam ga amfani da motoci masu amfani da man fetur ko kuma diesel tun bayan kaddamar da mota ta farko da aka hada a Najeriya mai aiki da lantarki yanzu kuma an samar da tashar charging irin waɗannan motocin ta farko mai aiki da makamashin hasken rana daga jihar Sokoto Muhammad Nasir yayi komuna da ƙarin bayani
ba da jimawa bane ƴan Najeriya suka shaidi mota ta farko da aka hada a kasar mai aiki da wutar lantarki maimakon shan man fetur ko kuma amfani da gas sai dai bisa la'akari da yadda wutar lantarki take a Najeriya masana ke ganin cewa dole a samar da wata hanya ta cajin batirin waɗannan motocin mafi ƙarfi da inganci a cewar tsohon daraktan hukumar makamashi ta ƙasa Farfesa Abubakar Sani Sambo
shine matakin farko ana so a samu dawwammamin harka na motoci da ke amfani da batir wato electric vehicles shine a gina inda za a yi cajin batirorin kuma shine ka je tashan sayan mai
hukumar kula da zayyana motoci ta Najeriya ta da kofa ainun ga aikin samar da tashoshin cajin waɗannan motocin masu inganci har guda uku a faɗin ƙasar inda aka kammala wanda aka yi a jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto Jelani Aliyu shine babban darakta na wannan hukumar
yana gwadin cewa Najeriya sun tashi tsaye na ganin cewa babar Najeriya a baya ba duk wata kimiyya a da wasu na'urori da ake amfani da su wurin haɓaka al'ummomi mu ma shugabanninmu wannan abu ya gwada cewa su ma suna da wannan guri kuma gashi ana gani mun zabi mai wayannan ayyuka ne a cikin makarantun ne saboda a jawo matasa ƴan makaranta masu karatu engineering da kimiyya su ma su fahimci wannan sabon tsarin na cajin motoci
da yake a kasashen da suka ci gaba aka fara amfani da irin waɗannan motocin sai gashi kwatsam sun shigo a Najeriya ko menene tunanin ƴan ƙasa akan su
sunana Shehu Haruna eh to gaskiya abun farin ciki ne kuma abun ci gaba ga Najeriya mutane za su samu sauki ta hanyar zirga-zirga ta al'amuran yau da kullun saboda za a rage sayan man amfani da man fetur to kaga ta wannan hanyar mutane za su samu sauki
sunana Usman Muhammad na ta'ala sauki ya zo mutane da tsadan mangara akai hitur ya tsara kullun ana ƙara kuɗin hitur to saboda mota mai aiki da hasken rana ta zo kaga mutane za su samu sauki in Allah su ya yarda
masana kare muhalli sun ce shi kansa muhalli yanzu zai samu kyautattuwa sanadiyar fara amfani da irin waɗannan motocin kamar wanda wani masanin muhalli Mu'azu Ahmad Suka ya bayyana
mun ga dai yanda fari ya karu da abubuwan da suka yi ta faruwa game da muhallin da kuma an gane cewa abin da ke kawo shi shine irin sinadaran da muke amfani da su na mai waɗannan gases din nan da ake bulbulawa cikin environment da ke kawo mana canjin yanayin nan tasirin da zai kawo shine system din zai sake gyaruwa insha Allah ya sake komawa yanda yake da waɗannan abubuwan nan da suka zo na fari da abinda suka biyo bayan taɓarɓarewar muhallinmu da sauransu duk gradually abubuwan za su sake komawa ga daidaitawa insha Allah
wannan tashar da sauran guda biyu da ake saran kammalawa a jami'o'in Lagos da Insuka ana saran su kasance cibiyoyi na kula da waɗannan motocin da kuma faɗaɗa bincike da ƙara inganta caji ta amfani da hasken rana Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
idan muka yada zango kuwa a jamhuriyar Niger za a ji cewar tsohon prime minister kasar Hamma Ahmadu na jam'iyyar Modan Limana ya samu ƴancin kansa na fita zuwa kasar Faransa dangane likitoci bayan hukumomi sun amince da wannan bukatar sakamakon lura da yanayin jikinsa. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya aiko mana da cikakken rahoto.
Daga gidan kasan Filinge inda ake tsare da shi ne Hama Amadu ya nufi filin jirgin saman Jore Hamani da ke nan Yamai bayan da ya sami izinin zuwa birnin Fari domin ganin likitansa saboda rashin lafiyar da yake fama da ita. Koda yake wani makusantinsa Abdulrazak Rafa na cewa tsohon Prime Minister ya je kasar ta Faransa ne domin binciken lafiyarsa kamar yadda ya saba yi lokaci zuwa lokaci.
Da kawai shi ya shiga mota daga Filinge da kawai shi ya shida hiljirin Yamai ya shiga jirgin da kawai shi ya tafi Faransa dan ya yi control dan da kasan tun wancan kaso da yayi an ba shi inci ya je ya binciki lafiya tun watan April wancan wanda ya gabata ya je ya yi to kuma ya kamata a wata uku kuka na 75 ya koma yayi sai Allah bai bashi ne ya koma wa sai wannan gaman kuma ya tahi kuma insha Allah ya ji lafiya kuma
a ƙarshen watan February da ya gabata ne hukumomi suka kama jagoran jam'iyyar Modern Lumana tsohon Prime Minister Hama Amadu saboda zargin sa da hannu a zanga-zangar watsi da sakamakon da ya ayyana Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasa. Makusantansa na fatan a bada belin sa bayan dawowar sa daga Faransa.
Ita kotu tana da kwanaki da suke bada na ji sati biyu ne kwana 15 kuma an kana bukata in kiga ba kare ba kana iya tambaya in jigira ma kuma sai baka to masha Allah jidin ya rubuta ya yi sinye ya bashi ta kuma insha Allah in yi komo kuma zai koma hilinge kamar ya dawo sai mu a tambayi liberty provisoire kamar saka sakin tala sai sun gida masu bada.
Matakin kama tsohon Prime Minister wani abu ne da tun fil azal ake kallonsa a matsayin wata hanyar murƙushe tarzomar da 'yan adawa suka kaddamar da nufin watsi da sakamakon zaɓe. A yanzu kuma ficewarsa daga Nijar don zuwa neman magani na iya katse masu hanzari a gwagwarmayar da suka kira ta neman ƙwatowa ɗan takararsu nasarar da suka ce ya samu a fafatawar 21 ga watan Fabrairu. A cewar Alhaji Dudu Rahama na RDR Canji suna da damuwa a game da halin da Hama Amadu ke ciki a yau amma kuma za su ci gaba da fafutukar neman haƙƙinsu.
Farko muna masa addu'a Allah ba shi lafiya. Na biyu kuma muna so Allah mishi sakayya. Kuma rashin lafiya abu ne wanda yake zuwa daga Allah. Kuma da yadda Allah Hama zai samu lafiya mu zo mu ci gaba da gwagwarmayar siyasa. Babu wani kare lagon da za mu yi illa ya ba mu ƙarfin gwiwar gwagwarmayar siyasa mu ci gaba da neman 'yanci. Saboda muddin ba 'yanci muka samu ba za mu daina ba. Kana tsammani lokacin da Mandela ya shekara 26 kwanci aka yi da kaya ya shekara 26 a can? Ai mutane ci gaba da suke da irin nasu salo na gwagwarmaya suka samu 'yanci. Ai za mu samu 'yanci a ƙasar nan da yardan Allah.
A bangaren masu mulki ana ci gaba da tsare-tsare don kafa sabbin rassan sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammad Bazoum ya kafa a jiya inda a yau Alhamis ya jagoranci taron majalisar ministocinsa na farko bayan da ya karbi madafin iko a ranar Juma'ar da ta gabata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Wasu daga cikin ɗalibai da masu garkuwa suka ɗauke a 'yan makonnin baya a jihar Kaduna, a yau dai an samu damar sako wasu daga ciki. Nasiru Adamu Elikaya ya tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda aka sako a yau, ya kuma bayyana mishi irin halin da suka tsinci kansu da kuma kira da suke da shi ga gwamnatin jihar Kaduna akan rayuwar sauran waɗanda suke tsare.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Barka da yau.
Yawwa, na wuni.
Kana lafiya?
Lafiya kalau.
Yawwa, dan ku za ka faɗa min sunan ka?
Sunan Abdul Gani Aminu.
Abdul Gani, kana tsaye da gidan makarantar a Faka ne?
Eh,
ba mu labari yanzu an samu nasarar za a sako ku kenan a halin yanzu.
Eh, yanzu dai mutane jira ga sake sakowa. Akwai sauran mutane 28.
Na na adadi kenan har yanzu.
Na na adadi, ni ne kawai saura a can.
Eh,
da an sako mutane 5, yanzu ma an fara sako mutum 5.
Yanzu sauran mutum nawa kenan?
Sauran 28.
To, faɗa mana wani.
Na san ajiri.
eh fada mana yanzu wani hali kuke ciki lafiyar ku talawo ba ku da wata matsala
eh yanzu sai dai kawai an ji an test din amma gaskiya a duke ta miki wallahi
wato mana ba ba ku abinci wannan wadatacce an ci zarafin ku amuku mai wata kila an taba lafiyar ku kenan
ba zai duka amma abinci ne dai kuma ga ruwa don ba wai mai kyau bane abin kiya ba ku sai dai ku ji wata ran
mamuna bari shi ne zaka ce tarihin kungu da yake ma an kungun ta ne haka aka samu aka sako ku me ra'ayin ki kan wannan tsarin da ake yi na surutu
gaskiya ba kungun ta ake yi ba
to
din da gwamna ya ce shi ba shi kuma kuna neman surutu kun yi ma ai kungun ya ce shi ba da shi ba ya
to sai ya ce ya samu nasara sako
sai na ga samu nasara to makaranta ne tare ba da kuɗi kuma mutane ne suka hada kuɗi aka bayar wanda aka sa maka kuɗi ko din da ko gaba take in an zo da ce kai fito kai fito shi wanda sai da ya na kasa sosai a cikin este to kun ba wani can ma ba su da lafiya
ka gani yanzu wani shawari za ku ba wa gwamnatin Kaduna saboda a rike suhun da kowa da yana samun irin waɗannan matsaloli na tatar mutane
shawari sai ne don zuwa a zauna a turunta shi gwamna ya dauki hakuri tunda shi shugaba ne shi shugaban da bai da hakuri da shi shugaba ba ma'ana shi da ya hakuri a je a samu a turunta a karbo sauran in wasu wani abu ma zai yi daga baya eh amma ya fara karbo in ya karbo shi duk abin da ya niyya yi in dai zai yaki da su ne ma to can amma a ce suna can ya ce kuma dole ba tulu
yanzu kuma lokaci ne na rahotonmu na musamman wanda Zainab Babaji ta haɗa mana.
A ranar Talata 6 ga watan Afrilun wannan shekara ne ma'aikatan shari'a suka garkame kofofin daukacin kotuna da sauran ofisoshin bangaren shari'a a fadin Najeriya. Ma'aikatan bangaren na shari'a sun shiga yajin aikin sai illa masha Allahu ne don jan hankalin bangaren zartaswa kanta aiwatar da umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar a shekara da ta gabata na a baiwa bangaren shari'a yancin gashin kanta musamman a gefen kudaden aiwatar da ayyukanta. Comrade Philip Longji shine shugaban kungiyar ma'aikatan shari'a reshen jihar Plateau.
Wannan yaji wato muna neman hakkinmu ne hannun gwamnati constitution na Nigeria a sashen 121 section 121 sub 3 ya bada umurni cewa kudaden da ya kamata a ba ma yan judiciary da legislator a basu. Judiciary third arm of government ne mun gani kaman executive tana danna mu da yawa in kika sani cewa judiciary nan mutum zai zo ne ya samu yancin kansa in ba shari'a to kin sani cewa akwai damuwoyi da yawa domin zai zama masu karfi ne kawai za su rayu ya kamata a fast tracking wato a yi nasari abinda shugaban kasa shine shugabanmu ya gani ya dace a ba ma judiciary da yan legislature yancin su kai zan ga miki gaba gadi cewa a nan Plateau State har yau mun kai wata guda takwas ba a biya abinda ana kira overhead ba
to amma baka ganin kaman za ku kuntata ma aikin shari'a tun daga kotuna na gani a rufe baka ganin kaman zai shafi ayyukan aikin kotun
eh wajibi ne zai shafi ayyukan amma dole ne saboda abinda ana nema in aka samu biyan bukata na gaya miki gaba gadi cewa kotu za ta zama zaman kanta kuma shari'a za ta tafi inda ya kamata kuma jama'a gabaki daya da executive din da legislature din da judiciary da dukan kowa a fadin wannan Najeriya za ta ji dadin yanda shari'a za ta gabato duk ranan da in gwamnati ta biya mana muradin mu to shine fa za mu bude.
A harabar babban kotun jihar Plateau shugabannin kungiyar sun kasa sun tsare don tabbatar da cewa ba wani ma'aikacin da ya shiga ofishinsa ko gudanar da zaman kotu.
Sunana Yakubu Garba a nan Plateau State in bada misali akwai kotuna kamar yadda ya riga ya faɗa cewa an kulle kotuna don ba alkali ba ma'aikata alkali yana iya tasho daga kanke a nan Plateau ya koma ko kabire je yi to akwai hatsari a wannan domin mutum na shari'a kana harka ne da jama'a komai zai iya faruwa hanya to hatsari ne kuma wannan yana cin tuwo sosai a kwariya mana mu ma'aikata so ya zama tilas muna wannan roko domin a ba ma judiciary yanci saboda aiki ya tafi daidai kowa ya ji dadi domin yau a wurin ma'aikata idan mutum ya zo neman hakkin sa sa'annan an ce kawo kudi yayi kaza kawo kudi a biya kaza kawo kudi za sai takarda kin ga wani ma zai je koma gida ya zaman shi yace kai kullun nazo ya ce a kawo kudi to sai ga yana da gasken shi amma saboda bai da karfi ta fannin kudi dan ya ci gaba da sharan shi zai koma gida ya zauna
to amma me yasa ku zadi wannan lokaci domin ku yi wannan yajin aiki bayan cewa duk wayannan abubuwan da kuka zayyana me yasa sai wannan lokaci kuka zadi ku yi wannan yajin aikin
mun ba da zarafi sosai ma gwamnati domin su duba kamar mu anan ma anan Plateau State mun rubuta ma gwamna game da wayannan abubuwan da muke fada babu gurin zama na alkalai babu guri mai mahalli mai kyau ma ma'aikata babu kuma ma'aikatan ma da za su yi aiki mun rubuta ma gwamna a wannan state din amma babu wani amsa kyakkyawa daga gare su sa'annan kuma daga national cikin wannan shari'an da suka kai gwamnoni suka kai a Supreme Court mu ma mun kai hotuna wanda ya nuna irin wahaloli da kotuna suke sha a Najeriya daddai babu wani amsa cikakke wanda zai bamu so wannan lokaci ba ya zo da rashin shiri bane ba kuma ya zo da rashin ba da zarafi bane mun ba da zarafi ma gwamnati
me kake gani da gaggauce gwamnati kamata ta yi kamin ku jin yayi wannan yajin aiki
muna kira ga gwamnati a gaggauce a implementing financial autonomy na judiciary
daga jihar Nasarawa kuwa wani labari ne na wata jinjira yar watanni uku da aka mata fade likitoci suka bayyana cewa yanzu haka ta samu lafiya wani mutum mai suna Ahmad Yaro ne da ake zargi da aikata fade wa Ruqayya dake da watanni uku a duniya a watan Mayu na shekara ta 2020 a kauyen Adogi dake bayan garin Lafiya uba Ruqayya Aliyu Hashimu ya bayyana farin cikin sa ga duk waɗanda suka taimaka wajen samun lafiya wa Ruqayya dake da watanni 11 a yanzu
a wannan lokacin gaskiya ji fi yin laifi a wannan lokacin abin da ya faru babu yanda zan daga farko ma muna zauna gida saboda ba kuɗi wanda shi kati ba matana ne an sashi a kasuwa wannan shi shi na da kuɗi ne aka zo su fishani eh a lafiya ba ke ba suka ce su gaskiya wannan aiki a fuka sun su kike wannan report zuwa jos to kafin mu je jarkin ma sai ga sai magana su komai da komai aka ci gaba da aiki kike mata aiki na farko aka zo aka yi na biyu an kuma muna zaune bayan da zan yi da mu abinci ma lokacin wallahi ban da shi ban da hadi bayan da yana zan yi ba to muna zaune shi ne Allah ya kawo wani bawan Allah ana cire shi Yusuf ya magana da wata ana ce mata Hajji Amina ita Hajji Amina ta ne ta baba wani abu a duniya kowa ya sani aka zo aka rubuta magana har magana ya zo gidan gora mamanmu matan gora in ta karɓi nauyin wannan abin gaba daya gaskiya ni anan ba abin da zan ce idan ce Ubangiji Allah ya saka masa alheri
yanzu ne yanayi ita Ruqayya take ciki
gaskiya Ruqayya yanzu wallahi alhamdulillahi Ruqayya ba damuwa ba komai tun da asibiti ma kenan kwaranan wala sun duba lafiyar ta sun wanda ta ce ba kuma wanda ba ba idan sun duba wata suna duba mana wata uku ko ne sai ce saboda ana jira duba ta
likitoci sun ga muku cewa wato duk inda dama aka huhuda daga cikin ta da sauran wurare duk yanzu ba matsala kenan
wala sun ga mana ba matsala ba gaskiya yanzu sai sun ba mota uku sun ce a ci kuma da ita yawa shi yari aka wallahi alhamdulillah
hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma wato civil defense a jihar Nasarawa ita ce ta kamo Ahmed Yaro wanda ake zargi da yin fyaɗe wa jinjirar Commandant Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari yace sun hada hannu da ma'aikatar shari'a a jihar Nasarawa don aiwatar da hukunci kan wanda ya aikata fyaden
to alhamdulillah asibiti dai sun sallame ta kuma sun ce ta samu lafiya mu ma muna musu godiya muna fata kuma Allah ya kawo karshen irin wannan masifa a wannan jiha baki daya
to yaya shi wanda ya mata fyade fa me yake ciki
eh muna nan ana ta shari'a da mu da ofishin Attorney General na state da lauyoyi mu da lauyoyin gwamnati muna fata kwanan nan za a yi shari'a a kansa
to banda ita Ruqayya akwai waɗanda kila ce kun yi bibiya har kun ga cewa sun samu waraka kamar yadda ita Ruqayya ta samu
eh akwai ai shi Ahmadu Yaro wanda ya lalata Ruqayya bayan ita kafin ita ya lalata wasu ai guda biyar kuma mun kai su asibitin kuma alhamdulillah su ma sun samu lafiya amma Ruqayya ya fi muni tunda yar wata uku ce a cikin waɗanda ya lalata akwai yar wata biyar akwai yar wata bakwai akwai yar wata tara akwai yar wata 11 bai kamata a bar yaro dan karbi wanda ba komai ba ya fita da kansa yaje yawo tsawo kiran su sa idanu sosai wannan zai taimaka
Commandant Rundunar Civil Defense kenan a jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Assalamu alaikum mai sauraron shirin takaitattun labaran wasannin namu na yau wanda zamu fara ne da kawo muku sunayen kasashen da suka samu nasarar shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda za a fafata a kasar Kamaru. Kasashen sun hada hadda Algeria, Burkina Faso, Kamaru, Cape Verde, Comoros, Cote d'Ivoire da kasar Masar, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Malawi, Mali, Mauritania, Morocco, Nigeria, Senegal, Tunisia, Sudan da kuma Zimbabwe. Dan kwallon kafan Nigeria da ke bugawa club din Leicester City da kasar Ingila, Wilfred Ndidi, ya samu shiga cikin rukunan mutanen da suka kware wajen buga kwallo a duniya. Wilfred Ndidi shine na lamba 9 a zaben gwanayen yan wasa a kwatan farko na wannan shekara da maki 85.5 a yayin da wanda aka zaba na daya shine Lionel Messi da maki 92.5. Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta dakatar da hukumar kwallon kafa ta kasar Pakistan kan abin da ta kira katsalanda daga wani bangare ta daban. Hukumar FIFA ta aiwatar da dakatarwar ne a ranar Laraba da sanar da hukumar FIFA ta ba ta ce yin katsalanda daga wani bangare babban laifi ne. Hukumar ta ce abin da ya haifar da wannan yanayi ya faru ne a sanadiyar kwace harkota daga birnin Lahore da wasu guggun masu zanga-zanga suka yi suka cire Harun Malik da ke jagorancin hukumar suka dora Said Ashfaq Hussein Shah. Sai kuma batun wasannin motsa jiki na kasa da ake kira da Edo 2021 halin da ake ciki jihar Delta ita ce ke kan gaba jiran lambobin zinare 7 azurfa guda 3 da tagulla guda 3 sai mafi mata jihar Bayelsa mai lambar zinare guda 5 azurfa 3 da kuma tagulla 3. Jihar Edo mai masaukin baki ita ce ta 3 da lambobin zinare guda 2 azurfa guda 4 da kuma tagulla guda 4. Zamu karkare shirin na yau ne da kawo muku hira da tsohon dan wasan kwallon Super Eagles Pascal Patrick. Za ku ji cewa an cika masa alƙawarin da tsohon shugaban Najeriya yi na ba su kyautan filaye da kuɗi na naira miliyan 1 kowanne su.
Lokacin da muka dawo daga Olympic, shugaban kasa ya ba mu miliyan 1, ya ba mu kyautan jamo yana wa dukkan mutum. To kuma lokacin aka yi cewa za a ba da fili a shi gwamnan lokacin a Lekki. Kaga in ka dauka yanzu misalin shekara yanzu ya kai kusan 20 shi kuma gwamnan Lagos eh commissioner din gidaje to da magana na kawo kansa ma shi kana da yake asiri akwai wayan su gida da ya commissioner din ba to lokacin da muka dawo da yawan yan wasan sun ka karba su filaye ne kuma ban karba ba kaga yawanci sun ka karba nasu a lokacin to ni kuma yanzu sai ubangiji Allah ya kawo na wannan lokacin
to da wannan hira da Pascal Patrick na ruga karshen shirin takaitattun labaran wasannin mako na wannan sati. Maduwa a makon gaba da yardan Allah. Ni ne naku Abdulwahab Muhammad daga Bauchin Yakubu.
Masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe cikin shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen. Kamun mu sallama da ku, bari mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka ga masu sauraronmu Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikoda Kaduna, da Murtala Rigasa shi ma a Kaduna, tare da fatar suna cikin koshin lafiya da sauran al'ummarsu. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Levis Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, ku kuma mu ƙara tsauni lafiya. Peace, salam.